ta waziru kuke
je kallan gaba sai ta kun kasa segewa
duk san bar maka tauraran samu sai kallo
abun alfarin kasar Shehu Abdullahi kwallon kafa dan Abdullahi Shehu mazajen fama tauraron sama sai dai lillahi kaga je a ka girma mai kwallon kafa gwarzon zamani kaga masoya kullum haka baya ma illa Shehu mazajen fama
kai tauraron fa na kai ta dubo
a Shehu nan
ai ya
kada lalla kuma kai tauraron nan tsaga zakin nan
kuma ga mai waƙar nan yazo
mai waƙar manyan kasar ga su ma shaida ne autan waka ne wazir baban waka ne
kai na zo waƙar zan saraki kun Shehu Abdullahi
me kwallon kafa san Shehu tauraron sama sai kallo
to ga jirgi nan zai tashi mai san tafiya sai saure
me kwallon kafa san Shehu tauraron sama sai kallo
kai ga saki in har ya fito makiyan sa jikin sa yana tare
me kwallon kafa san Shehu tauraron sama sai kallo
kai ga mai nan har kullum sannan kuma shi baya kure
me kwallon kafa san Shehu tauraron sama sai kallo
ga tsantsi ba mai gaggawa karshen duk mai saure
me kwallon kafa san Shehu tauraron sama sai kallo
galin zami tarago na matasa in ka fadi bana sai an yi
me kwallon kafa san Shehu tauraron sama sai kallo
na gwamna Aminu waziri tangambu wal mai girma
me kwallon kafa san Shehu tauraron sama sai kallo
na wani sabbata munira zakin fama
me kwallon kafa san Shehu tauraron sama sai kallo
na wani munira walin sokwata mai girma
me kwallon kafa san Shehu tauraron sama sai kallo
kai me kwallon kafa san Shehu tauraron sama sai kallo
me kwallon kafa san Shehu tauraron sama sai kallo
mai girma dan mai girma Shehu Abdullahi girma
me kwallon kafa san Shehu tauraron sama sai kallo
mai girma dan mai girma Shehu Abdullahi
me kwallon kafa san Shehu tauraron sama sai kallo
me kwallon kafa san Shehu tauraron sama sai kallo
sakwata birnin Shehu akwai tauraro Shehu
ku ce masa me kwallon kafa na ya zama zaki
kame ta ka zage ru mai ta da tsiraro mai raza su manya manya har ma da gajeru
ku ce Shehu Abdullahi dan kwallon kafa
me kwallon kafa dan Abdullahi Shehu mazajen fama tauraron sama sai dai lillahi
yawa
ka je a ka girma mai kwallon kafa gwarzon zamani kaga masoya kullum ke kallon haka baya ma illa Shehu mazajen fama
ga zaki a cikin sauran namun da washin aka tsaiwa sarki idan aka ce masa ga Shehu nan dole uwa gunnaki idan maganar kwallon kafa ne gune suka neman sauki
a bar maganar sai ya zo dan Abdullahi mazajen fama
samun nasara in Shehu yana nan fili
idan maganar kwallon kafa ne shi zai tara gogole
ku ce masa ga Shehu na Abdullahi ya sa safali
me kwallon kafa ta kun kasa segewa
sun bar maka tauraron sama sai kallo
abun alfarin kasar Shehu Abdullahi
yana san in taimakon matasa
Shehu Abdullahi
ce Shehu ne gagara gasa
Shehu Abdullahi
me kwallon kafa ya ishe su wasa
Shehu Abdullahi
abokin Ahmad Musa
Shehu Abdullahi
ku ce talakawa suna maraba
Shehu Abdullahi
taimakon da yake masu bai bari ba
Shehu Abdullahi Shehu Abdullahi
ku ce nasara ta darar wasu na
Shehu Abdullahi
askan fitila ba shi da darana
Shehu Abdullahi
ku dau maganar nawa jarumi na
Shehu Abdullahi
kwallon kafa duniyar ka tsaye
a Shehu nan
ai ya
kada lalla kuma ka tauraron nan tsaga zakin nan
kuma ga mai waƙar nan yazo
kwallon kafa dan Abdullahi Shehu mazajen fama tauraron sama sai dai lillahi kaga eh aka girma mai kwallon kafa gwarzon zamani kaga masoya kullum mai kallon baka baya ma illa Shehu mazajen fama.